shirin na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummar su a yau dandalin VOA nisan kiwo yayi.
Sunana Hajiya Maimuna Sanito, na yi primary school ina, na fara primary school ina a Zaria, sannan na wuce secondary school na GCSS Kankia from 1979 to 1984. Na samu admission zuwa Katsina Polytechnic, na samu admission na fara karanta accountancy, Allah bai ni faba in ida wannan karatu sai na zo na yi aure. Na samu admission zuwa Bayero University Kano. A Bayero University Kano kuma na karanta English language 1992 na graduate. Kamar yadda kika tambaya cewa abin da na karanta a university, gaskiya lokacin da na yi applied abin da na rubuta mass communication ne, dan abin da na so karantawa kina. To amma Allah, architect Umar Murnai shi ya bani shawara, yace gaskiya shi yana ganin canza daga wannan karatu na mass communication in karanta English. Bayan mun yi School of General Studies a Bayero University ne, kace to ya kamata a samu masu karanta English language. To ni dama ina jin wannan language din, saboda haka sai na koma na karanta English language. To gwagwarmaya a karatu, gaskiya mu a lokacin mu ba kamar lokacin yanzu bane ba, akwai gwagwarmaya amma kalilanci. Wanda gaskiya ni ba ni ma da wata, wani lokaci sai ka ji ma karatun ya fitar ranka, bare kamar ni da nike da yaro na yana gida wurin mahaifiyata, wani lokaci idan abun ya bugo mani sai in ji karatun kamar in watsar da shi in dawo gida. Amma gaskiya lokacin gwamnatin Najeriya kinga ana ba mu scholarship, bai zo mana da tangarda ba gaskiya. Akwai taimako daga malaman makarantar mu, that is lecturers din mu, idan ka zo baka gane abu ba malami ana tutorials, wace ganin da nan ka gane, kuma ba wata gaskiya in ma nace akwai ta gwagwarmaya a lokacin, gaskiya ba ni iya fa.
To masha Allah, ina labarin aiki, ina aiki aiki, kuma wani irin nasarori aka samu tunda aka fara aiki?
Ko da na gama karatu na fita, na gama ne graduation ne NYSC da sauransu, ba ni ma da ra'ayin aiki. Mai gidana kamar yadda ne muke bayani, architect Umar Murnai Saulawa, a lokacin ya bani shawara ya ce to bisa ga abin da na karanta in bude makaranta mana kamar nursery school zai taimaka ya bude mani in gabatar da ita. Muna Lagos lokacin na kan danyi saye da sayarwa, in saro takalma, in na zo Katsina in dan sayar har in turo su zuwa Kaduna. To wannan dan shi ne dan abin da na yi a wannan lokaci. To amma daga na zo na samu kamar idea na cewa da zama haka nan da nake bari dan bude kanti na saye da sayarwa. To ta haka na fara, ina dan sayo ɗan kayayyaki da sauransu ina sayarwa. Kawai na yi tunanin cewa a shi me zai hana in ci gaba da karatu. Shekara a ce misali kimanin shekara 5 zuwa 7 bayan first degree ina, sai na je na sake yin wani karatu a ƙasar Spain na fannin fata. To kisan shi Bature abin mamaki ya kula da kayayyakinmu na gargajiya sosai. Wannan kula da fata jiki da suka koya mana, sai ya kasance duk magungunan da ake ba mu misalai da su, da ake gwada mu da muke gwaji da su, shine wato practical, sai ya zamanto akan magungunan gargajiya ne. Wannan abu sai ya bani sha'awa, ra'ayina ya ƙara karkata akan wannan. Kuma wannan karatu suka bani diploma in image consultancy as an image consultant skin care. Sai na zo na yi ta nawa research din, ina zuwa labs, ina kai tashinmu na gargajiya da ganyayyaki na gonaki da wanda suke fitowa haka nan da wanda ake shukawa na gonaki su ne organic. To da haka ne Allah ya taimake ni, sai na zo na buɗe wurina wanda ake shima Sanistos Natural Skin Care Center. Wannan wuri muna ganin mutane ba a kan likitoci ba, kamar yadda na ce miki muna ganin mutane a kan matsalar fata jiki. Idan kamar kana da kyasfi, kana da misalin abinda Bature ke ce ma ƙurajen nan masu ba pimple, acne, akwai cututtukan da dama wanda ban san sunayensu da Hausa ba. Amma kuma ɗayan tambayan da kika yi na cewa akwai nasarori, alhamdulillah cikin nasara kuma akwai tangarda. Kin ga mutane da yawa yanzu kamar mu a cikin arewa, yawancinsu ba su yadda da cewa akwai magani irin wannan da zai warkar musu da ciwo ba. Amma kamar a nan cikin Kaduna, da yake Kaduna nike zaune da mai gidana da yarana, kuma ofis ina din ma a Kaduna ne, cikin yadda Allah za ki ga mutane da yawa saboda ilimi da faɗakarwa, sun yadda kuma Allah ya ba mu sa'a muna samun nasara kan abubuwan da muke treating.
To a takaice a ƙasa da minti ɗaya, wani irin shawara zaki ba matasa na ganin sun cimma burukansu?
To ai ni ana waga nan ba wai mata kadai ba, wannan shawara ce baki daya da mace da namiji. A wannan zamanin ko kina mace ko kina namiji dole sai ka tashi ka nemi na kanka. Kuma yara kaman matasa yana da kyau kai karatu. In kai karatun nan yanzu shin ya da Allah mu ma muna da yawa Najeriya. Yawan da muke da shi ya kai ga wahala kowa ya samu aiki. Saboda haka rishin samun aikin nan yana da kyau mu koyi sana'ar hannu. Yanzu kaman ni kin ga abinda na karanta ina aiki da shi ta fannin biyu ko zuwa uku. Kin ga na farko dai English language na karanta as my first degree. Nazo ne wannan diploma in. Kin ga cikin yadda Allah wannan magungunan da nake miki muna amfani da su na gargajiya. Kin ga wata sana'a ce ita kuma daban. Zaka ga mutum, zan ga mutum akan ciwon shi, sannan kuma muna da maganin da zaka saya. Kin ga mun samu riba, shi ma kuma mutum riba ta shi ma ta fi. Saboda kin ga dai shawara da ka bashi kan fannin lafiyar shi da fatan jikin shi, sannan kuma ya samu abu da sauki.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.